Daga muryar Amurka a Washington DC. Masaurari assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar Voice of Africa akan mita 102.5 saurari. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Amina Bahari Auna zan gabatar da shirin. Jama'a kamar dai da kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma maganar kenan. Wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu, sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. To jama'a, sai ku kasa kunni ku saurari shirin yau da gobe. Masu sauraron mu, za mu yi tattaki zuwa birnin Accra, inda wakilin sashen Hausa Hawwa Abdulkarim Pioneer ta halarci wani taron baje kolin kayan zamani na mata. Hawwa Ugariki.
Tabbas hijabi ko kuma rufe dukkanin al'aura wajibi ne ga kowace mace musulma. Haka kuma sutura ko kayan sawa suna ɗaya daga cikin abin da ke sututa jikin ɗan adam. A Ghana, Hajiya Hadiza Balafaila, shugaban Modest Fashion Show, wato wadda ta sasa taron baje kolin sutura ko kuma kayan sawa a Ghana, inda ta tattara masu ɗinki daga sassa daban-daban domin su baje kolin kayan ɗinkin su ta hanyar sakawa ga masu iya tafiya ko masu ado, wato models, don nuna wa jama'a yadda aka zamanantar da dinki a yanzu da inda aiki ko kuma sana'ar dinki ya kai a duniya. Manufar taron shine a nuna wa musulmi, musamman mata ko mace, cewa za ta iya dinka dinkin da ranta ke so ba tare ta bayyana al'aurar jikinta ba. Yayin da muka tattauna da wasu da suka halarci taron, su bayyana jin dadin su da kuma nuna inda za a yi gyara a cikin taron.
Sunana Murshida, amma ana kira na Rafael.
Kin ga shiri daban-daban, ya kwantar miki da hankali ko ya baki shawa abinda aka yi?
Wallahi ya bani shawa sosai, cause yanzu honestly Muslim women, Muslim ladies, Muslim girls, yanda muke dress, fashion ya bari yanzu kowa na try and look modest, ba classy, fashy, kowa na so ya look beautiful by yet modest with their beautiful headgear. Wadan su yi shi tebal, wani ya yi shi hijab, wani kuma ya yi shi yanda yake so duka. At the end of the day, it's still a finish. So nice program, nice show, beautiful ladies, alhamdulillah, successful program too.
Kina ga wannan program ya taimaka mata su rage shigan banza da suke?
So say insha Allah, don domin yanzu abin ga masu dunki, most of them duka suna dunka designers na ladies nan na gwada musu yanda ya kamata su dunka rigan nan in a modest way, but it looks classy at the end.
Na gwada, akwai gargadi da zaki yi matasa a kama sana'a hannu?
So say ma, especially dinki, when the day be shi ya ga ya yi inda aiki an nune as mace, ya kamata kai sana'a, ya kamata kai sana'a.
Ya ku ya suna Hajiya Samiha. Wannan taron da aka yi yau na shiga kaya dinki daban-daban, ya baki sha'awa?
Wasu dai na da ban sha'awa, wasu kuma akwai gyara sosai.
Dinki ya ki basu kaman kashi nawa?
Percentage 60%.
Ya yi kyau?
Ya yi kyau.
Dinki ya baki
sha'awa? Ya yi.
Ka samu wani zaki ki dinka?
Ya, akwai wata guda da na duba, ya Sakina clothing or something. Ya, kayan ta ya mini kyau sosai.
Ya. Kina ga wannan ya taimaka ma rayuwar masu dinki da rayuwar matasa wurin aiki?
Inde aka gyara abin da kyau, ya taimaka.
To wani gargadi za ki bawa masu dinkin da matasan gaba daya?
In ana dinki, a duba dinkin sosai a yi. Ya kamata a rufe jiki tun sama. Akwai dinkin musulmai, jewa da za a yi.
yawa amma wanda muka gan yau dai yawa dai an rufe jiki amma yawa akwai wani kuma dai to
sunana Bashira fashion gade na zona ya bari na ga kaman mu musulmai ba like amuye mu shiri kaman dai da dai westness nan ke shiri na but in the modest way mu ye mu shiri nice le mu cover kan mu and we look elegant and it's not always kullum sa abaya kawai mu ye mu sa other things and we still look islamically good and elegant
kina kallon irin wannan taron ya ci gaba da
yes I think kaman ana yin wannan ya bari yaran mu su scan kan ni mu dake san kaman ba she so expose kansu balle sannan su look beautiful ba they can cover themselves so look beautiful and elegant and then so kuma su have respect for covering themselves and they should always look different okay fine so gaskiya lade yanzu na gan shirin da wadansu suke yin nan dai it's modest and nice but some of them ya kamata su regulate wurin designers in na somebody su san kaman like it's modern we are not supposed to expose any part of our body right na ga wani shirin ban san ba kuma idan suna son sauye sa but they have to look at those things so that in everything you come out looking good and everything covered
young Christina na Fatima Binta Zahra wannan aka fi sani ma mai suna Jada
Mr. Sab
young Kremi Sab
ya ce ga taro
taro ya fine and then so far abin da nake spend shi nake gani
wurin shigan mata kin ga an rufe ciki kamar yanda ake magana cewa wannan taro na musulmai ne
na ga gan wani dai yayi wani dai gaskiya bai ba fadin gaskiya
akwai gyara
yes akwai gyara dai wai yes
wurin ci gaban sana'a ko kina ganin masu dinki za su samu aiki
da kyau dinki dai is a lucrative business da an ka shiga ciki ba da ka lose bai sa wanda ke son da koyar dinki da wani abu da ka ta hesitate So go ahead and do it.
Assalamu alaikum. Haji Adala ya su.
Sunana Haji Ala baby face.
Dala ya kika ga taron.
To na ga taro yayi kyau. Amma akwai gyara cikin da akwai yau tunda an ce ya kamata komai zamu yi. Wada kaman eh musulunci ga inda yake tafiyar da haraka.
Kina ganin an samu ci gaba nan gaba?
Eh an samu ci gaba amma akwai gyara.
Wannan zai ya kirkiro matasa aiki.
Eh wanda ka yana kirkiro da matasa aikin ne. Amma gyaran da ke ciki ya kamata mu gyara.
Kamar gyaran kiyaye gidan gwada miki da yabi uku haka.
Eh na yan gwada miki saboda shiri in an ce hijab ya kamata tun bisan ka haka sanka ya kamata kai me ka gyara shi kowa ya ganka kai ga ka wanga shirin musu 70%
kaso 70
kenan da.
To wani shawara zaki ba?
Shawaran dan ba ai ba kare ba. Sabon shekaran Allah yawancin rai na san su yin sakiya cikin haka za a ki.
To irin wannan taro idan ana yi me yake kara wa matasa?
Yana kara da matasa kwazo saboda yanzu sun ga abin gida. Ba kowane lokaci da su yi shirin waje ba kamar wasin abin ga like sun san kamar in za mu wuri kaza ga irin shirin da ya kamata mu yi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa nake magana?
Sunana Shamun Bako. Wow. Ina aiki da Alfredo's Bike muna a wannan taro na Modest Fashion Show.
Ya kaga wannan taro a matsayin ka na musulmai. Shigan da ake cewa na musulmai ka gan shi anan?
A kaso 70 cikin 100 zan yi ce an kyautata kuma an kamanta wato nuna sutura irin na musulmi hijabi sutura na dogon riga wanda zai mamaye jiki baki daya an kamanta na san tafiya ake na matasa dole nan gaba akwai wasu abubuwa da mun bukaci san gyara saboda abu yayi ya kuma kara kyau
kuma wanne wanne zaka yi ka ambata mun abubuwan da kake yi so a gyara ka
da dama kika duba irin fashion wato masu dinkin ko wadanda suka kawata wadannan suturori kai wasu da yake san fito suke irin baje kolin su a jiki sun daya dan kama su haka to wannan muke sannan gaba masu kula da wannan shirin sai su duba daidaita amma banda wannan wallahi kaso 70 wani lahira wanda suka fito su zo su baje kolin kayan da suturan wallahi kin ganshi babban riga ne ba ki ganin ba ma lalle sarai ba ki ganin ya matsi halitta mace ba a gani dai marti su haka ba sai sa wannan ya burge ni sosai
ba ga shi kuma me ka gani ya ba ka sha'awa
ba ne ba ni sha'awa shine an fito an zo an mara wannan al'amarin baya kin san kasar Ghana na alfari da zamantakewa mai kyau ana alfari da irin zama na musulmi da krista zaman lafiya babu tsauran ra'ayi da sauran su sai bar wannan taron ya har mashi kin ga da dama matasa na musulmi suka zo kuma mara wannan al'amarin baya domin kaucewa ire-iren tsara da shiga da ake wanda ba shi da kyau kuma bai daidai da addini ba, in ka ce ta yi wannan sitaran me kake son ai? To ire-iren wannan taro zai bada kolin waɗannan wato suturori ya bari masu irin waɗannan sitara ko shiri na banza su daina su koma kan turba.
Wurin samar da aiki
a wancan shekarar ina nan da dama waɗanda suka bada kolin ɗinkin su ko sitara su samu ayyuka, an gano inda suke aiki ana kai musu ɗinki suna samun kuɗi, kuma da dama waɗanda yake jillalai ne wato shi ba mai shi ba tela bane shi ma bai ɗinki ba bai da, amma yakan iya karɓa daga wani gurin ya zo ya bayyana masu sakawa, mun ga waɗannan duk an yi su da sauran shi, abu ne wanda yake muke ganin ya burge kuma yana kyau kuma yana taimaka sosai, saboda da dama an samu kasuwanci an samu sana'o'i.
Manyan teleli wato shahararrun masu ɗinki a Ghana da suka haɗa da Zaki and Clothing, Catwalk by Tima, Sakina Traore da dai makamantansu, duk sun baje kolin ɗinkin su. Daga cikin abinda suka bayyana mana shine irin ci gaba da suka samu dalilin yin hakan.
Assalamu alaikum, ya
sunana Hawa, but brand name na ne Catwalk by Tima.
Wannan abin wani ci gaba zai kawo aiki?
Oh, na fara dunkin ga kamar ni da ita bundling distance ga na yi shekamar 4 years ke ga wita, this is the fourth edition.
Amma da ita fara dunki shekara na?
Oh, da na fara dunki, I would say exactly 4 years, the same year I started, the same year ni da ita muka fara aiki.
Wani ci gaba zai kawo ma matasa?
Matasa ni da kan gadi na ga na samu mawa mutane da suka sani cikin aikin, mawa mutane kuma kamar yaran da suke tasowa da suke nema koya aikin hannu and all that, na suna zuwa na koyan like tun da na fara ga shown that like showcasing my staff.
Mu zo batun ɗinki da kuke gani wannan zamani, na ga kun zamanantar da dinki, ina ganin zai tsaya nan Ghana kare ko duniya duka.
Yanzu aka ga duniya duka kowa na yin modesty like expo,
shigan mu ya sake
yanzu mutane su yanda ake buɗe jikin nan, it's even though all part of the kowa ya sake yana rufe jiki, even though hannun ma suna sa kayan musulman mu masu yi kyau ciki, kina yanzu an sa buɗe ido cikin dunkin da all that is a
komi. Kuna ganin wannan ci gaba ne ya zo ma masu ɗinki ko kuma kin san da ɗinki bai kai haka ba, yanzu ɗinki ya kai nan?
Eh, gaskiya da ce ci gaba ya zo ma masu ɗinki, yanda na ce kamar exposure ya zo ciki. Yezu an waye an gane kiga wani mai lady ne dunki wani na zamle da ya ga abin da wani irin dan wani shi bi dinki yayi, so ya koya wani su habubuwa inda yana relax sai dole tashi,
sannan akwai wanda ke shawon
dinki all that na sai sa exposure na ciki da yawa.
Ya kike ganin wannan aikin dinki nan zuwa gaba?
Insha Allah din nan dai da zuwa mu fara ga matu yezu ba ma ba ma gaba, because 2 years mai zai fiyaka don shi shekara biyar baya ba haka ba, dashi kuma yanzu kuma zuwa gaba kuma ka duba kuma mun kuma mu waye kuma mo.
Wani kira zaki wa matasa da yanzu ke gida kan su mai da hankalin su kan aikin hannun su musamman yaran da suke koyan dinki?
Gaskiya dinki dai inda kana gida kana nima ke yanzu dinki ba wai kamar wanda ba su da ilimi kawai ake sa dinki, a ce wai da mutum da ba shi da ilimi ke dinki, yanzu mun samu mutane da yawa da suka yi university suka kare aikin su ma dinki ne, an gama university aikin su duka dinki ne, kiga kuma suna samun amfani shi suna cin kuɗi ciki, to albarka na ciki. Isan kana gida kana nema aiki, dinki I can recommend dinki baka like designing, it's one of the best aiki da zaka yi, to exposure na ciki, kiga akwai fahimtawa da ilimi, baka da ilimi na gani ma kamar baka da ilimi ba baka yi kai ma dinki, because ilimi ne. To ilimi ne dinki, dinki baka dada ake to baka da ilimi kake dinki kariya ne, ilimi ne do gaggama abubuwa suka samu wani abu ne sai kana da fahimta. Alhamdulillah naga mutane an cika an zo komai yayi kyau, gode Allah da muka fara da bismillah muka kai da alhamdulillah.
Come on.
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban bayanan da Hawwa ta shirya mana.
Na ku ya haje zaliya ka san wani abu kike ganin zai taimaka wa rayuwar matasa cikin wannan abin da so sana'an dunki dai sana'a ne don ku kai ka girma ka kon lokaci kina zaure cikin dakin ki ba ki yake dunki da girma ki yake dunki kina duka wani a baya kin sharki dai sa sana'a hannu dai bai zuwa ba amma sana'an dunki kuma tun kakan kakanni mu duka an ga wani zan yanzu ga miki rigan sallah sai sa sana'a ne da in aka propagate shi cikin community nan sai tafiya kwade gyara community da ana ganin me dinki duka bai shi sai bai suku ba da kin ga yaro bai kokari su sai ce to a tura sa dinki to kina ganin wannan taron da aka yi yau zai saki wannan kwarai kwa kwasi na nike sai ga me dinki ne I'm a fashion designer kuma na da degree from the university sai sa wannan sai abi ga kuma dinki ba kowa ke yayi ba to yana kana need kwakwalwan ka yayi aiki kai creative for you to be able to kai drinki ba abin da daka ka tashi ka be just like that bane ce sa wannan port na baka ban na zamanin da ne ba yanzu ba yanzu dai an gane an waye an bari
to me zaki fari game da taron gabaki dai da aka yi
oh na ji dadi sosai especially your one ga sai ga ta like she nailed it for me collection that was exquisite and alhamdulillah
salamu alaikum madam ya ku ya sune
sunana Nadia Moro
primeji kayo
nazo modest fashion Ghana modest fashion week and I'm part of the designers
kaga mutari da yabon dinkin ki da kika yi yau ko ba haka ba ana gwada dinkin ki ne kawai wanda lalle an ce shigan musulmai ki kuma nuna shigan musulmai me ya kawo wannan na kika samu wannan hikimar ki dai haka
okay for me ina ga kaman befi musumi ya fita da bata rufe jikinta ba in order ka zama very elegant kai ka rufe jikinka and so stand out befika gwada jikinka shike gwada kamar ba no ke mace bane no it's not like that yafi you rufe kanki ki wanga duba riga na nasa kanga it's very very everything is covered it's very beautiful you come out kina look very nice and elegant so that's what me brand na in our staff
da shekara na rinka fara din
okay gaskiya ban koyar din ki ba amma in ma nake koyan din ki sunan Sakina Traore sunan mama ne na doki na bata amma kamar mu duka ke gidan kana din ki gida sasa ina gani din ki ta sasa kadan 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 shi na fara daga kai secondary school ina zo da gidan sai ga ne kamar Nadia aiki yayi mini yau zo ki zama gwada miki ai sai je irin aikin da ta bani aikin gane
pleated
kun ga min ita da take din ki for years aikin da ni na ba ta yace so that was when in the samu encouragement there still come on no I have to pick it up Kayla but na magana for over 10 years yes but I now rebrand 2 years ago that was in 2020
10 years ya kika ga kai yanzu haka
yanzu ni na fara so because sun na dunki ma abiyoyi na da ni da kai na da just very few people he can do him on but yozuna fara come out na so come out but I'm doing it gradually
so yeah kike gani dun nan zuwa 5 years
dun ki be karewa ko kin zama so ko kin sariga kin zama jariri kin sariga middle age kin sariga so sa dun ki be karewa kuma wanda ya wuce shi dai komo wanda kuma kenan ga wata rana shi kuma dai komo shi sa ina need just cuz I'm a creative in order to call more styles that is it
kina gani ya ba matasa aiki
da yawa dunki har aiki hannu bai mutuwa dunki bai mutuwa
wani shawara zaki ba matasa da ke gida yanzu
kaza bi dunki yin gashi baka kai makanka kullu amma dunki ko da dare ka tashi kai ka dunki riga ka sa da safi kai kai makanka ko ba kai ma wani ba kai ma kai makanka wani ya gane ce ina so so marketing ina start from kede kanka
akwai gargari da zaki
advice na my young girls da ke zuwa it's not only about Snapchat it's not only about makeup har kowa ya zama ya ce wai ina gira wani ya zai bari kai kai makanka haka daga fara kai kai makanka magana da ni da Fadima
kar wani budurwa ta zamna
ta ce wai ina gira imma na ko baba na ko wani namiji ko miji na kuma na ka fara an bi ka amma baka fara ba ba din
shugaba kuma wanda ta sasa wannan taron baje kolin Hajiya Hadiza Balafaila ta bayyana manufarta da burinta na gobe ga wannan taron
ya ku muna tare da ya ku kina tare da Hajiya Hadiza Balafaila ita ne wanda kunce shugaban Ghana Modern Fashion Week kuma na tafi game da taron da aka yi aito taron da aka yi da shi dai mu ce farko mun gode ma Allah da muka yi muka so da shi muka yi lafiya muka kare lafiya abin da muke roko kuma ne Allah ya sa kowa ya kai gida lafiya cikin kwanciyar hankali mun gode kuma gane na shekara hudu kenan da muka yi wanga show sa muna hope kamar insha Allah next year da mu 5 years anniversary mun samu mu yi wanda ya fi wa ina sama da kanda abin da aka yi wurin abin ban sha'awa mu try mu promote hijab mu try mu promote modest ba inda zaka ba ka yi fasaha da mayafinka ba inda zaka zaka yi shirin mutunci a ce maka bai da kyau sai sa cikin dare ka ainihin manufan taron mene ne to ainihin manufan taron nan shine muna son mu gaya ma mutane cewa kai shiri amma ka kuma yi kyau ka rufe jikinka kai kyau ba shi ya cire jikin shi ke gwada kamar kana da kyau ba in ka rufe jikin ka ma ka fi kyau don kika duba dai wa an sa hijab an shiri mai kyau an zo abin ban sha'awa yasa wannan yana kuma kawo da designers wanda suke dinki muna da su da yawa cikin community mu
ya kike ke tattara masu design
to mun fara shi kamar kan da na ce shekara hudu ke ga na 40 year ke ga shi yasa muna yin social media muke post wannan so farko dai mun fara da wanda muka san su muka san suna kokari mun je wurin su ne muka same su suka zo muna sai sa the next year na she muka samu muka post she muka samu wasu kuma sun zo kuma abin da ke da ma dadi da ban sha'awa ne shine ba musulmai mu kare ba designers muna samu ma asa arna da she ji gale kama modest na ko kuma shiri mai kyau na ba na musulmai kare ba ne na kowa ne sai sa abin da muke manufan mu da muke yin show ga ke
kina ganin wanda ya taimaka wa matasa su samu aiki
sosai domin kika duba wanda suke ai as model kin gane model sun nan kuma wani ne ya kashe na so zama a model baba na iyaye na sun kiya saboda inda na fito kin gane sai sa mutane da yawa na mai suna tsammanin cewa model nan ko an ce model dankan ne shi sha ko wani ba hakan bane sai sa wangana gwada cewa ba haka bane kai kan model ne kana yi ka take ma design a picture ya sayar kayan shi da shi sai sa designers da suka zo ga akwai mutane da su kira mu suna so su yi shi style da suka gani ko kuma wani daban sai sa is a way of I mean giving them revenue because suna samun kudi cikin wannan yana ne to matasa ne abin da zan ce musu ne mu ta shiri mai kyau ba shi ke gwadawa kan ka rufe kyau yana ma barin kyau ka ya tashi kuma shin ga da muke yi ga muna ga yasan kowa muna kiran kowa ya zo in kana da wani shawara ne zaka ba mu in kana da wani gumba ko min da da ka san da ka yi ka kawo on board ka hot shunga muna maraba da kai annunmu da yake
a da ana kallon dinki wani abin da yariya mun ta kasa zuwa makaranta su sha ce tunda ta gama su ba ta ta kammala ba ko ta ci gaba a tura ta dinki to yanzu ya lamarin ya kai haka
kin ga ba dinki yan dinki ba su duka ya gwada kamar me shi bai zuwa su ba da yawan su da suka gane wurin sun yi university wasu ma ada masters wannan bai gwada kamar ba su ya su yi designing ba designing na shi kuma akwai ma ainihin school din shi da ake zuwa to yaro yaye ya tashi amma kullum ina emphasize kan ba ko kuma ina karfafa kan cewa yaro a bari yayi abin da yake so yayi domin in kana da in kan aka barka kana yi abin da kake so wannan kana samun wani dadi wani jin dadi cikin ka sai ka yi abin ma da kyau kan da mutane ma za su zamani kama oh so kai wanga saboda ka san abin da kake son kai kuma in kana cikin aikin yajima wannan da ka sani okay so haka zan yi ko kuma gobe haka kamata ni sai ka samu abin da kake so
ya kike ga nukin ki gaba ki dai zai kasance nan gaba zuwa fayyace
to dinki dai gashi nan muna ganin shi daban-daban dinki dai yanzu kowa star ya zo na baya
na kasa na nene ne duka ama muna so mu gan kan mu international because mun samu ada tani suna reach out to us suna tambayan about show na duka duba kuma mun samu wasu turawa wurin wasu na tira mu she mu na wow suna su show concept na yana wasu feel kuma muna duba insha Allah muna magana a Nigeria and then Dubai insha Allah za mu show wurin kuma wanga kuma zai kai sunan Ghana da sunan community mu a wani wuri a san da zaman mu magana na karshe na gode ma kowa da zuwan show ga mun gode ma Allah mu lafiya
hawa Abdul Karim Yofaniya mira Amurka daga nan birnin Accra Ghana. Aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin da kuma Julian Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗansa ni shi Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.